This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Barkanku da wannan lokaci masu sauraro. Assalamu alaikum. Da fatan kun waye gari lafiya. Aisha Mu'azz ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin mu na safiyar yau Litinin 23 ga watan Satumban 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labaran.
To Aisha, mayakan Hezbollah da sojojin Isra'ila sun yi ta mummunar musayar wuta jiya Lahadi, yayin da tashin hankalin nasu ke barazanar faskara zuwa cikakken yaƙi. Faransa ta tura wani gungun 'yan sandan kwantar da tarzoma na musamman zuwa tsibirin Martinique na Caribbean don murƙushe bore. Sannan shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ziyarci wajen kera makaman yaƙi da ke Pennsylvania a nan Amurka, wanda ke kera ɗaya daga cikin makamai masu matukar muhimmanci a yaƙin Ukraine da Rasha.
To kanin labaran kenan.
Party APC 291,667 votes. Party PDP 247,274 votes.
That Akwebola mode of APC, having satisfied the requirement of the law, is hereby declared the winner and is returned elected.
Baturen zaben jihar Edo kenan yake bayyana sakamakon zaben da ya gudana a ranar Asabar, inda jam'iyyar APC mai mulki ta yi nasara a zaben na jihar Edo. Za ku ji ƙarin bayani a cikin shirin. Sannan za a ji irin matakan da hukumomin mulkin sojan Nijar suka bayyana za su ɗauka don tabbatar da tsaron ƙasar bayan wasu hare-haren da suka yi sanadin kashe sama da sojoji 10.
Wanda ke faruwa a Burkina Faso, su kusan na a Mali, kuma koda iyakar Najeriya, inda ana operation cikin kudu maso yamma. To idan ba a yi hankali ba, wasu daga cikin wanda ake farauta, 'yan banditrin suna ihwaɗowa su shigo cikin ƙasar ta wasu yankuna.
Bayan nan kuma za mu kawo muku shirin Ciki da Gaskiya tare da Sarfilu Hashim Gumel, inda za ku ji ci gaban tattaunawa akan kisar gillar da aka yi wa Sarkin Gobir a watan da ya gabata. Amma dai yanzu za mu fara da shan labaran duniya kashi na farko.
To assalamu alaikum masu saurare, da fata an tashi lafiya. Ga labaran. Mayakan Hezbollah da ke Lebanon da sojojin Isra'ila sun yi ta musayar wutar makamai masu linzami jiya Lahadi, yayin da tashin hankalin nasu, wanda ke aukuwa a takan iyakar ƙasashen biyu, ke barazanar faskara zuwa cikakken yaƙi. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sha alwashin yin duk mai yiwuwa don mai dawo da wato kwanciyar hankali a arewacin ƙasar, bayan da Hezbollah ta mai da martanin wani harin da Isra'ila ta kai, wanda ya hallaka wasu kwamandojin Hezbollah a Beirut ranar Juma'a. Kuma mayakan sun zargi Isra'ila da sa na'urorin sadarwa na pages da na oba-oba yin bindiga a cikin Lebanon, har mutane 32 suka mutu baya ga dubbai da suka ji raunuka. Mataimakin sakatare janar na Hezbollah Na'im Qasim ya ce Hezbollah ta shiga wani sabon babi a yakinta da Isra'ila, wanda ya bayyana da yaƙi mara iyaka na tabbatar da mai nasara. Yayin da wannan maganar ce a wani wurin jana'izar wani babban kwamandan da ya mutu a wani harin da Isra'ila ta kai kudancin Lebanon a bayan gari ranar Juma'a. Faransa ta tura wani gungun 'yan sandan kwantar da tarzoma na musamman da aka hana amfani da su tun shekaru wajen 65 da suka gabata, zuwa tsibirin Martinique na Caribbean mallakin Faransa, inda masu zanga-zanga suka taru da wato duk da haramta zanga-zanga da gwamnati ta yi a sassan tsibirin. Jami'an tsaro sun isa wurin a wannan ƙarshen makon, bayan da wani wakilin gwamnatin Faransa a wannan yankin ƙasa ta wato na Faransa ya bayyana a wata takarda cewa an hana zanga-zanga a Port de France da Le Monde da Dukas da kuma Le Robert har zuwa ranar Litini. Gwamnati ta kuma kafa dokar hana yawo. Hanin na zuwa ne bayan da wasu munanan zanga-zanga suka barke a tsibirin makon jiya. kan tsadar rayuwa ta yadda wasu 'yan sanda akalla shida da wani farar hula suka samu raunuka a buɗe wutar da aka yi ta yi. Jiya Lahadi, cikin wani tsananin matakin tsaro, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ziyarci wajen kera makaman yaƙi da ke Pennsylvania, wanda ke kera ɗaya daga cikin makamai masu matuƙar muhimmanci wajen taka birki da ƙasarsa ke yi ma Rasha. Ziyarar da ya kai wurin kera makaman soji na Scranton na zaman zango na farko na faɗi tashin da zai shafe mako guda yana yi a Amurka don neman goyon baya ga Ukraine a wannan yaƙin. Zai yi jawabi a taron babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya ranar Laraba, sannan ya ƙarasa Washington don tattaunawa da shugaba Joe Biden da mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ranar Alhamis.
Nan ba da jimawa Ibrahim zai karanto sauran labaran kafin nan dai za mu garzaya Najeriya, inda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta sanar da sakamakon zaɓen gwamna da aka gudanar a ranar Asabar ɗin da ta gabata a jihar Edo, inda ɗan takarar jam'iyyar APC Sanata Monday Okpebholo ya samu ƙuri'u 291,667, yayin da abokin takararsa kuma ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa ta PDP Asurinme Ihodala ya samu ƙuri'u 247,274 a zaben da ke tattare da ƙorafe-ƙorafe. Wakilin muryar Amurka a yankin Niger Delta Lamido Abubakar ya aiko mana da wannan rahoto.
Party APC 291,667 votes. Party PDP 247,274 votes. That Akwebola mode of APC, having satisfied the requirement of the law, is hereby declared the winner and is returned elected.
Babban jami'in tattara sakamakon zaben gwamna a jihar Edo, wanda kuma shine shugaban jami'ar kimiyya da fasaha ta Mina da ke jihar Neja, Farfesa Faruku Adamu Kuta kenan ke bayyana sakamakon zaben gwamna, inda ya sanar da Sanata Monday Okpebholo na jam'iyyar APC wanda ya yi nasara a zaben kujerar ta gwamna, inda ya samu ƙuri'a 291,667, inda ya doke abokin takararsa wato Asio Ogulalo na jam'iyyar PDP wanda ya samu ƙuri'a 247,274 a zaben na kujerar gwamna a jihar ta Edo. Zaben dai ya gudana a jihar Edo, amma kuma ya bar baya da ƙura domin jam'iyyar PDP mai mulkin jihar ta koka yadda aka gudanar da zaben. Ta sanar da cewar akwai wasu kurakurai da suka faru yayin tattara sakamakon zaben, kuma jam'iyyar ta PDP ne ta ce ta miƙa kokenta ga hukumar zaɓe ta ƙasa domin ta ce an sauya wasu alƙaluman zaɓe. Mr. Gudin Obaseki shine gwamnan jihar Edo ya ce,
that we refused to sign the peace accord because of the level of police intimidation of our supporters, which was part of a...
Yana cewa ne idan kana iya tunawa, mun ki saka hannu kan yarjejeniyar zaɓe kamin gudanar da zaɓen, sakamakon kuma yadda muka ga ana cin zarafin mutanenmu na jam'iyyar PDP. Mun san cewa an yi zaɓe lafiya ba tare da tashin hankali ba a jihar Edo, kuma tun daren jiya muna da masanire cewa mun yi nasara a ƙananan hukumomi 15 daga cikin ƙananan hukumomi 18 da ake da su a jihar ta Edo, kuma cikin dare ne aka sauya wannan sakamakon.
Suspended the collation of results, which is a clear violation of their own regulations.
Kan wannan batu dai naji ta bakin Bala Muhammad, mai magana da yawun jam'iyyar APC ta ƙasa.
A Najeriya dama tarihi ya nuna ƴan takara wato basu cika karɓar sakamako kamar yadda yake ba. Wani lokaci ba a ƙarewa a kwati sai an je ga kotu. Saboda haka za a samu ƙorafe-ƙorafe daga kowane ɓangare. Waɗanda suka yi nasara su ma za su yi ƙorafi. Waɗanda ba su yi nasara ba za su yi ƙorafi. Amma dai mu babban abinda muke jin daɗi a kai shine an yi zaɓen an gama lafiya ba tare da an kassara wani ba.
Yan jihar ta Edo dai na ci gaba da gudanar da shagulgula bayan bayyana nasarar na takarar jam'iyyar APC kamar haka. su ma wasu ƴan jihar ga abin da suke cewa dangane da sakamakon wannan zabe.
The result is very bad because like Auchi very very bad.
Sakamakon zaben jihar Edo gaskiya yana cike da magudi kuma bamu ji dadin abubuwan da suka faru ba domin an tafka magudi musamman a yankin Auchi. Ita kuwa wannan ƴar jiha ce ta ce.
We thank God for the victory the God gave to us.
Tana cewa ne sunana Joy ta ce muna cike da farin ciki dangane da wannan nasara da dan takarar mu Monday ya samu kuma wannan nasara ce daga Allah a matsayin gwamnan jihar Edo Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Benin Nigeria.
A kai da nan mutan Sokoto da wannan rahoto har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga kashin labaran duniya na biyu.
To Aisha, a ci gaba da caccaka da kuma kare salon shugabancin shugaba Bola Ahmed Tinubu na Najeriya da wasu fitattun ƴan ƙasar ke yi. Tsohon sakataren gwamnatin ƙasar Mr. Babacir David Lawan, wanda ma ya taɓa zama na hannun daman Tinubu, ya zarge shi da ware muƙaman gwamnati masu tsoka ga ƴan uwansa Yarbawa. Zargin da mai baiwa shugaba Tinubu shawara kan siyasa Ibrahim Kabir Masari ya ce soki burutsu ne kawai na irin na wanda aka daina yi da shi. Daga Abuja ga Nasiru Adamu El-Hikaya da ƙarin bayani.
Babacin Lawal ya ce ya tabbatar ɗan Arewa a yanzu sun gane togaciyar da yake musu kan wani rashin tanadi gare su daga Tinubu.
Mai wayo ya shirya ba abinci ba kuɗin sayan abinci. Manoma sun rage gona. Wasu ma ba su iya noman ba gaba daya don insurgency. Wani irin gwamnati ne haka? Gwamnati an cika da 'yan Lagos. Namu mutane ba sa magana don tsoro kara kore su. Kwanan baya na ji kajin Fatima yana magana banza. Wai an ba 'yan Arewa manya-manyan ministry. An ba su kuɗin aiki ne? Nawa ka ba Ministry of Agri? Nawa ka ba Water Resources?
Da yake martani mai ba shugaba Tinubu shawara kan siyasa, Ibrahim Kabir Masari ya ce shi a gare shi Babacir Hauragiya yake yi.
Babacir dai kowa ya san shi irin wannan soki burutsu nashi da kama kankare da na doki ba yau ya saba yi ba. Mutum ne wanda dama ta same shi ta kuce mai. So yana ɗaya daga cikin mutanen da aka ce dama a tausaya ma. Saboda ni ina tausaya mashi da irin wannan bankaura da yake yi maimakon ya yadda Allah ne ya kawo dama kuma takunci kila tana iya samuwa nan gaba.
To a gaida Nasiru da wannan rahoton.
Ibrahim Ka'almasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To za mu sake waiwayar taskar rahotanninmu, amma yanzu za mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda gwamnatin ƙasar ta bayyana shirin ƙarfafa matakan tsaro a yankunan da ke ƙarƙashin dokar taɓaci, bayan la'akari da yadda 'yan ta'adda suka zafafa kai hare-hare a 'yan kwanakin nan. Saboda haka aka gargaɗi jama'a da su bi umarnin hukumomi da na jami'an tsaro don ganin an cimma nasararsa, wato nasarar sabbin matakan tsaron da za su biyo baya. Ga wakilin muryar Amurka Suleiman Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
Jerin hare-hare ne aka fuskanta daga ranar Lahadi 15 ga watan Satumba zuwa Larabar wannan mako a jihohin Tillaberi, Difa da Tawa, lamarin da ya haddasa asarar rayukan sojoji sama da 10. Gwamnatin ta Nijar wacce ta saurari bahasi daga ministan tsaron ƙasa Janar Salifu Modi a taron majalisar ministoci na yammacin Alhamis ta ce wannan aika-aika da ke faruwa a daidai lokacin da ake cika shekara guda da kafuwar kungiyar IOS yunkuri ne na katsewa kasashen yankin hamzari a ayyukan ci gaban da suka dukufa a kai. Hasalima makarkashiya ce da abokan gaba suka kitsa da nufin rikita al'amura a waɗannan ƙasashe, saboda haka ya zama wajibi a tsaurara matakan tsaro a ƙarƙashin dokar taɓacin da gwamnatin ta kafa a watan Agustan 2024, in ji ta.
En application de l'ordonnance numéro 2024-38 du 13 août 2024 portant prorogation de l'état d'urgence.
To kome ake nufi da dokar taɓaci a fannin tsaro? Abdurrahman Al-Kasum mai sharhi ne kan sha'anin tsaro.
Abinda yake ni jami'an tsaro za a ƙarfafa musu ƙarfin doka ba kawai na ƙarfin aiki ba na soji,
kuma in aka yi zargi ko aka ga wani abu wanda ba shi ba suna iya zuwa su yi bincike ba sai sun samu wani izinin alƙali ba da sauransu bisa ga abin da yake ya shahi kare lahiya al'umma. Yanzu cikin yankunan da matakin aka ɗauka kenan suna da cikakken iko na gudanar da ayyukansu a
halin da ake ciki a yau a Niger da makwabta ya kai matsayin da za a ɗauki irin wannan mataki in ji shi.
Abubuwan da ke faruwa a Burkina ko kusan nan a Mali kuma ko da iyakar Nigeria inda ana operation cikin kudu maso yamma to idan ba a yi hankali ba wasu daga cikin wanda ake farauta yan banditrin suna iya haɗawa su shigo cikin ƙasar ta wasu yankuna to kaga dole a ɗauki wannan mataki.
An da ya buƙaci al'umma ta baiwa hukumomi da jami'an tsaro haɗin kai don ganin an zartar da sabbin matakan da za a shimfiɗa a nan gaba ba tare da wata tangarɗa ba. Shugaban ƙungiyar makiyayan arewacin jihar Talabiri Abubakar Jallo ya yi na'am da wannan tsari. Koda yake kuma a cewarsa abin na buƙatar gyara.
Lalle wanda muke ba da haɗin kai su ma su ba da wajenmu. Fasi akwai wurare wanda zamen tsaro suna da shakku ga mutane. Ka sani kowa al'umma akwai mutane wanda sa'a tamma don saboda ƴan ta'addan ko bandi iri kaza ne sai a ce ƴan zo wuri kaza ne akwai irin su sai a ce a babu yarda ba kowa ne ba ta'adda ƴan ta'adda ko bandi kowa ya gaji da su yau.
Tun a farkon watan nan na Satumba ne jami'an tsaro suka kaddamar da ayyukan sintiri da binciken ababen hawa a manyan biranen Niger mai lakanin operation tsaron ƙasa da rufin tabbatar da tsaron cikin gida. Yayin da alamu ke nunin abubuwan da suka wakana a farkon mako a jihohin Difa, Tilaberi da Tawa da a ɗaya gefe farmakin ta'addancin da aka kai a birnin Bamako na ƙasar Mali sun sa hukumomin tsaro ƙara jan ɗamara a ciki da kewayen birnin Yamai. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Barma da wannan rahoto. Shirin safe ake saurare daga nan sashin Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan kan take haƙin dan adam. A yau za mu kawo kashi na ƙarshe kan takaddama da ta biyo bayan kisan marigayi sarkin Gobe. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Tun bayan fitowar labarin mutuwar mai martaba sarkin Gobe Alhaji Isa Muhammad Bawa, iyalai da ƴan uwa da kuma mutanen gobir ke roƙon hukumomin Najeriya da su taimaka su nemo inda gawar marigayin take don a yi mata jana'izar da ya kamata. Tare da neman ɗaukin shugabanni da samar da tsaro a yankunan gobir domin har yanzu a tabakinsu suna fama da sace-sacen mutane domin kuɗin fansa. Kabiru da ɗa ne ga marigayi sarkin gobir, kuma lokacin da ƴan bindiga suka sake shi duniya ta gan shi akan gadon asibiti. Yana cewa ya ji daga bakin ƴan bindiga cewa ɗan majalisar dokokin jihar Sokoto Aminu Boza ne ya ba da kwanginan naira miliyan 5 don sace sarkin da ya sanadiyyar mutuwarsa. Ga abin da ɗan uwa ga marigayin Muhammad Sha'ibu Bakwai ya shaida wannan fili.
Muhammad Sha'ibu Bakwai shi ɗan marigayi da aka sace su tare ya fito kwanakin mun gan shi kamar a gadon asibiti. Shi yanzu yana ina?
To banda takamammen bayani na inda yake, sani na dai yana a asibiti. Kuma naji asibiti aka ce baya asibiti, maganganu sun zama kala biyu, wasu su ce yana Abuja, wasu su ce kuma ba su san inda yake ba. Amma har ya zuwa yau a hukumance, wallahi bai iya ce maka ga inda shi Kabiru yake, wanda yake zama mahaifi yake a garin domin ƙanin mahaifi na ne.
Ƙarshe akwai abubuwan da ya faɗa da zargi kan dan majalisa Aminu Boza da ya ji yan ta'addan suna magana. Kai koda ba dukan kai aka ɗauki maganar.
Alhaji Nasiru shi dai yazo maganar da ya faɗi jiya an faɗe ta ga bayanin da ya kai. Ba ya ce yana zargin Honorable Aminu Boza ba da kashe sa a kashe mahaifin shi. Abinda Kabiru ya faɗi cewa su ƴan ta'adda su ɗan bandit ɗin sun gaya mishi cewa Honorable Aminu Boza shi ya ba su kwangila domin su kashe sarkin gobir, kuma ya ba su kuɗi naira miliyan 5. To kaga shi yana daidai ta wani ɓangare ya faɗi wannan magana domin bai da sanin gaibu ga wannan al'amari. Abinda suka faɗa mishi idan ya zo yana cikin hirgici ko wani magagi na ban tsoro, dole ga duk wanda ya rasa mahaifi irin wannan kowane iri ne ma mahaifi kan rasa mahaifi ne. Kuma bayanin duk da ya to daga mutanen nan idan aka bi shi tiriyan-tiriyan in ma gaskiya ne in ƙarya ne, a ita hukuma ta san hanyoyin da za ta bi domin ta gano maganar da Kabiru ya gaskiya ce ko kuma ƙarya ce. Domin a ƙasar nan na sani duk wanda ke iya riƙe waya ya yi magana da ita komi matsayin shi akwai hayar da ake bi a samu bayanai na gaskiya irin abubuwan da yake tattaunawa da kowa yake magana a ƙasar nan. To kaga ni bai iya cewa wannan magana da Kabiru ya yi gaskiya ce, sannan bai iya cewa maganar da Kabiru ya yi ƙarya ce ‘yan ta’adda suke yi. Amma abinda dai an roƙonmu, muna roƙo ga ita gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da su kungiyar GDE cewa muna roƙonsu kada su bari wannan abun ya zo a haka kuma ya tafi a haka. Domin idan ƙasar nan ta zama ana iya yi ma sarakuna irin wannan al'amari a sha lallai ba a ɗauki mataki ba, to wallahi har su shugabannin na siyasa da suke ganin suna bisa madahin iko sai an waye suwahiya, wallahi sun yi ta kansu.
Muhammadu Shagba, ko ta kungiya da ka ambata ban ji ta sosai ba, wace kungiya ce ma?
Kungiyar GDE, Gobir Development Association.
Eh, na'am, na gane.
Ita kungiyar duk wani gogiri da ke cikin wannan fadin kasar nan ta Najeriya da wajen Najeriya. Domin kungiya ce wadda tana da ƙarfi sosai, kuma duk inda gogiri yake a kasar nan yana biyayya ga wannan kungiya. To kaga su wannan aikin yara ta yi kansu, kuma su muke kallo matsayin mu na matasa a kasar Gobir da daular Gobir, su muke kallo mu ga wani mataki za su ɗauka, kuma wani bayani za su hito su yi ma al'umma game da halin da ya samu wannan daula ta Gobir. Kuma mutane na jiraye da su ina ganin ko a kafafen sada zumunta wasu na maganganu na rashin nuna jin daɗinsu da rashin ɗaukar irin matakin da ya kamata wannan kungiya a ce ta yi tun farko wannan al'amari har zuwa kasancewar wannan abun da ya faru.
Kamar da yadda aka ji a shirye-shiryenmu da suka gabata, Aminu Boza ya nesanta kansa daga zargin da aka yi masa, tare da bayyana wasu abubuwa da a cewarsa na daga cikin misalai da za su barranta shi da 'yan bindiga.
To alhamdulillah, da farko dai na gode ma Allah da ya yi musulmi. Na biyu kuma dukkan musulmi suna da akwai shari'a, akwai kuma tafarkin da Allah azama a kai. Wato na yi mamaki wasu, ko da yake alhamdulillah na ji malamai da yawa, mayan maluma na Najeriya, na ji mayan mutane, mayan 'yan jarida sun yi sharhi bisa ga wannan abu. Kuma alhamdulillah na gode ma Allah, na farko da wannan abu ya ɗauko ya kawo min ɗaukaka wanda bai san wani ba. Aminu Boza ya san shi. Magana na biyu kuma alhamdulillah, irin haka 'yan ta kasance za ka ji mutane da yawa, kusan kashi 95 cikin 100 alhamdulillah sun barrantar da ni. Wannan kalilan kashi 5 din sun ba ni mamaki, musamman ma musulmi, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu idan aka zo da labari so ku tsaya ku yi bincike, ku bincika ku ji labarin nan shin na gaskiya ne ko ba na gaskiya ba ne. An sha wannan ta faru lokacin Aisha radiyallahu anha, Allah ya daidaita mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wani ciki daga cikin mutanen da aka sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka zarge ta da zina, wanda Allah da kai ne ya wanke ta daga wannan zargi da aka yi mata. Alhamdulillah, kusan duk mahiyancin 'yan jarida da a duniyan nan, wanda 'yan hikaya kana cikin wannan 'yan jarida, wanda kun san fafutukar da nake yi game da wa'annan barayin, wanda alhamdulillah na sha kiran ka da kaina, na isko ka har Abuja, na isko su Mangadi har Abuja, mun yi shirye-shirye su daban-daban, musamman 'yan hikaya lokacin da aka kashe mana jami'an tsaro 22 dama, lokacin da aka fito ga kafafen watsa labarai ana cewa jami'an gwamnati sojojin gwamnati ne suka yi nasara, wanda kuma alhali ko ɗan ta'adda ɗaya ba su kashe ba, jami'an tsaronmu su ne aka kashe, duje ya doke bindigogin su kuma ya kashe mana mutanenmu. Lokacin da aka kashe mana mutum 40 a mota tuji ya samu su wuta har suka mutu alhikaya, na kira ka da kaina ina kuka ina ga maka abin da ke faruwa. Lokacin da aka kasa ba mu mota ko guda a Sabo Mere local government, muna cikin bala'i. Lokacin da har na sai mota na ba jami'an tsaro da mashin mashin, na kira ka mai maganganu da kai. Lokacin da muka je Abuja neman jami'an tsaro, na kira ka mai maganganu da kai. To kaga ina haka, idan magana ta fito daga makiyinka, to ya kamata ka tsaya ka dincika ka ji shin ya mutumin ne yake da wani. Na biyu, alhamdulillah har cikin adawanmu wanda annaban mabambantan siyasa mu suka suna ji sharhin da sun kai daban-daban ga radio da social media, wanda sun tabbatar cewa Honorable Aminu Bauza bai wannan abun, saboda shi ke faɗa da wannan abun. Aminu Bauza shi ke fidda duke shi na basuwa domin wannan abu ya ƙare. Honorable Aminu Bauza ni ne mutum na farko wanda ya fara kai ziyara ga 'yan gudun hijiran mu wanda barayi suka ɗaiɗaita suka raba da gidajensu, wanda hannun da ya ci gwamnan Maraɗi. Alhamdulillah muka haɗu na kai musu abinci, ya ba da kuɗi na ce a musu tanti-tanti, a yi musu a ba su magunguna. To kaga alhamdulillah na gode ma Allah. Na biyu kuma, ni ne mutum na farko cikin 'yan majalisar dokoki wanda ba su yarda a yi sulhi ba tun lokacin waccan gwamnati. An nemi a yi sulhi wanda ni Aminu Bauza na ce bai yarda a yi sulhi da Barawo ba, saboda Barawo bai da mutunci, Barawo bai da mutunci, Barawo bai da imani. Duk mutumin da ka iya ƙone, duk mutumin da ka iya samu fari motar 40 da mota alhikaya ya kashe su, mace mai ciki cikin ta ya bari, yaro karami, yaro karami a samu matsala, yaro karami ya mutu, a zo a sun zo kaso Gwaranyo sun kashe mutum 120 rana ɗaya, sun zo unguwar Lalle sun kashe mutum 50, sun zo different wurare, sun zo Garki Masawa ɗan Ado sun kashe mutum 74 rana ɗaya, kuma irin wannan mutane sun kira a zo a yi sulhu da su. Kaga wannan abu ba abin da ya kamata ba ne, ba abin da ya kamata ba ne. To kaga bai kamata a ce ni iri na in ce jagoranci sulhu da wannan mutane.
Masu sauraro, shirin Ciki da Gaskiya na miƙa saƙon ta'aziyya ga ɗaukacin iyalai da 'yan uwa da dukkan gobirawa ga wannan babban rashi na mai martaba da ya taɓa zukatan bayan Allah a duniya. Allah ya ji kansa ya gafarta masa. Haka kuma shirin na kira ga masu ruwa da tsaki da su gudanar da binciken kisan gilla da kuma inda gawar marigayin take, domin a miƙa ta ga masarautar gobir tare da ɗaukan matakan da suka dace ga duk wanda aka samu da hannu. Sai a biyo mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu an madadin Nasiru Adamu Alhikaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Sarfil Hashim Gumal ke cewa mu kasance lafiya.
Kai da Sarfilu Hashim Gumal. Wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe labarai, amma a takaice.
To a takaicen, mayakan Hezbollah da ke Lebanon da sojojin Isra'ila sun yi ta musayar wutar makamai masu linzami jiya Lahadi, yayin da tashin hankalin nasu wanda ke aukuwa a ta kan iyakar ƙasashen biyu ke barazanar faskara zuwa cikakken yaƙi. Yayin da shugabannin duniya ke taro na Majalisar Ɗinkin Duniya a wannan makon don tattaunawa kan makomar matakan da suke ɗaukawa na fatattakar 'yan daba da ke gurgunta ƙasar Haiti, 'yan Haiti na bayyana rashin ƙwarin gwiwa kan yiwuwar matakin da ƙasashen duniya za su ɗauka ya kai ga daƙile tashin hankalin. Zuwa yanzu dai wasu 'yan sanda 400 daga ƙasar Kenya waɗanda Majalisar Ɗinkin Duniya ke taimaka musu, da kuma wasu 'yan sandan Jamaika wajen dozin biyu sun kasa yin wani abin kirki wajen danƙofar da ƙungiyoyin daba na ƙasar waɗanda suka yi ta tozarta ƙasar tun bayan kisan gillar da aka yi ma shugaba Jenerval Moise a shekara ta 2021.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai zuwa anjima, kuma a ji wasu abokanmu da ke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labarai, da Daji Balawe da ya shirya ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Charleston, ni Aisha Mu'azu nake muku sallama. Assalamu.